shirin mudu ne ba ba abun bura ne ba
ban shiga na yare ba
nan banki mai ji don ba Can't keep it again.